sashen Hausa na muryar Amurka yake muku magana akan mitoci 22 da 25 ko kuma tashoshin radio amfani Sarauniya Fara'a da kuma FM Nomad da Dalol FM duka a Jamhuriyar Niger ko kuma ta VOA Africa zango 102.5 sai kuma Alfar Radio a birnin Kumasin Ghana kuna kuma iya kama mu ta hanyar sadarwar internet akan voahausa.com Jama'a masu saurare assalamu alaikum baba yako makere ne daga nan birnin Washington DC da sauran abokan aiki nake farin cikin saduwa da ku a shirin mu na yau Litinin 25 ga watan Disamba bayan labaran duniya Alheri Grace Abdu za ta shigo da kashi na biyu na gashigashin Kirismeti yanzu dai ga cikakken labaran
Masu saurare assalamu alaikum Papa Roma Francis ya yi kira da a dawamar da zaman lafiya a Benin Kudus a kuma kawo yarda da juna a yankin kasashen Korea a yanda yake gabatar da jawabinsa na Christmas na bana daga babban majami'ar St Peter da ke fadarsa a Vatican a cikin jawabin nasa na bana wanda ya mayar da hankali akan hukubar da yara ke sha a rikice-rikicen da ke faruwa a duniya Papa Roma Francis ya yi magana akan karuwar tankiya tsakanin ƴan Isra'ila da Falastinawa yana mai fatan cewa aniyar komawa kan teburin shawarwari za ta iya shawo kan sassan biyu kuma za a samu cimma daidaitawar da za ta kawo zaman lafiya tsakanin kasashen biyu a lokacin bukuwan addu'a ranar jajiburin Christmas da ya jagoranta jiya Paforoma ya kare baki yan gudun hijira da babban murya har ma yana kwatanta su da yadda Maryamu da Yusuf suka kasa samun wurin zama a Bethlehem yana yace imani da Allah na nufin cewa tilas arungumi baki Papa Roma Francis ya kira ga Kristoci yan dariƙar Katolika su miliyan 1,200 da ke fadin duniya da kada su juya wa baya ga yan gudun hijira da aka kore su daga kasashen su saboda yadda shugabanni ke zubda amincewa da zubda jinin waɗansu ba su gani ba A halin da ake ciki ana ci gaba da gudanar da hidimomin Kirismeti lami lafiya a jihohin Adamawa da Taraba a arewa maso gabashin Najeriya rahotanni na cewa duk da matsalar hauhawar farashin kaya da karancin man fetur mafi yawan mutane sun samu zarafin sayayyan kayan abinci domin wannan biki babban Archbishop na Dariƙar Katolika kuma shugaban kungiyar Kristoci ta Kan a jihar Adamawa Bishop Stephen Darmanza yayi bayanin irin waɗannan abubuwa da za su gudana a yau din nan
Ubangiji Allah ya bamu zarafe mu gan Christmas na wannan shekara muna fata Ubangiji Allah zai sa a gama lafiya yan gudun hijira kuwa mu ba mata musamman wayanda mazajin su riga sun mutu wato zanuwa turmi zanuwa mu su yi bikin Christmas da shi ayyo zamu je gidan yare a Yola Town inda zamu ci abinci mu yi hadayar mass tare da yan gidan yare mu kuma ci abinci tare da su a wannan ranar Christmas so na fata wannan Christmas zai zama mana na alheri na fata har yanzu zamu yi wannan Christmas a kama shi lafiya yanda Ubangiji kamar yanda ya zo a haife shi a ranar ta yau bari a haife Ubangiji Yesu Almasihu a cikin zukata mu
a lokutan baya irin waɗannan bukukuwa kamar zama dandamalin kan fahimtar juna tsakanin al'umma to wai kowane darasi ya kamata ma a dauka a yanzu malam Abdullahi Jida Damare jami'i ne a cibiyar kan fahimtar juna tsakanin musulmi da krista a Najeriya ta Interfaith Mediation Center ya ma bayyana muhimmancin wannan rana
a lokaci ne kuma da ya kamata kristoci a ko ina fadin duniya su dauki daman wannan bukin su ga cewa sun taimaka wajen wato ciyar da kyakkyawan dangantaka tsakanin musulmai da kristoci a ko ina farin duniya kamar yadda annabi Isa alaihi salatu wassalam ya koyar shi ya samu a Interfaith Mediation Center muke gani koyaushe mun fadakar da daukakin al'umma musamman ma membobin addinan nan guda biyu wato musulmai da kristoci cewa akwai muhimmanci a zauna lafiya akwai muhimmanci kuma a ga yadda za a yi a ga an ciyar da wato zaman lafiya a gaba to yadda za a yi musamman kamar a wannan lokaci na buki na Kirismeti shine muna kudaitar a ga cewa kristoci sun ziyarci abokanansu da kuma ɗan uwansu musulmai.
Yamma dai zuwa lokacin da nake cullo da wannan rahoto, ana fati gaba da gwada bukukuwan Kismet cikin kwanciyar hankali, yayin da ku auni mataki ma na tabbatar da tsaro gwamnatin jihar Adamawa ta soke bikin gaisuwar Kismet, wanda sarakuna da ma shugabanni ke kaiwa a gidan gwamnati duk shekara.
To madalla, Ibrahim Abdulaziz kenan dauke da rahoto daga Yola. Kada a shafa cewa labaran duniya suna zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na Amurka da Amurka kenan birnin Washington DC. Yau Litinin, kasashen Rasha da China sun nuna sha'awarsu na ganin an sasanta game da halin zaman daddada ke tattare da batun makami mai linzami a ƙasar Koriya ta Arewa. Ministan harkokin wajen ƙasar ta Rasha, Sergey Lavrov, ya faɗa a kafar sadarwar gwamnati cewa ba wanda zai so ya ga cewa an kai ga gwabza yaƙi a zirin ta Koriya. Kana ya yi fatar cewa Amurka ba tana shirin ganin ta yi amfani da ƙarfin soja ba ne wajen warware wannan matsalar. Haka ita ma mai magana da yawun ministan harkokin wajen ƙasar China, Hu Chunying, ta faɗa yau Litinin cewa tana fata duka ƙasashen da ke da ruwa da zaki za su ƙoƙarta su ga cewa an samar da hanya ta sadidan da zai kai ga rage wannan halin zama ƙila wakala da ake yi game da wannan lamari domin samun maslaha. China ta ce sabon takunkumin da Majalisar Ɗinkin Duniya ta sa bai kamata a ce ya zama mai tasiri ga farar hula a ƙasar ta Koriya ta Arewa ba, ko kuma ya shafi harkokin tattalin arzikin ƙasar ɗungurungun. A ranar Juma'a ta gabata ne dai, kwamitin tsaro ta Majalisar Ɗinkin Duniya ta amince da wani sabon takunkumi kan Koriya ta Arewa. Shugaban ƙasar Peru ya yi afuwa ga tsohon shugaba Alberto Fujimori, mai mulkin kama karya da aka kulle a gidan yari bisa dalilai na rashin lafiya. Fujimori na zaman gidan yari ne bayan da aka yanke mai hukuncin shekaru 25 saboda an same shi da laifukan cin zarafin bil'adama da kuma cin hanci a lokacin mulkinsa. Wata sanarwa da ofishin shugaba Pedro Pablo Kuczynski ya fitar da yammacin jiya Lahadi ta bayyana cewa an yi wa Fujimori afuwa ne bisa dalili na jin kai saboda an gano cewa yana fama da wata cuta da ba ta warkewa. Sai dai masu adawa da Fujimori sun yi zargin cewa afuwar nasa na da nasaba da wata yarjejeniya da aka kulla wacce ta sa 'yan majalisar dokokin kasar na bangaren 'yan adawa suka ƙi amincewa da wani yunkurin tsige shugaban kasar. 'Yan majalisa masu adawa sun matsa hannu sai sun tsige Kuczynski saboda zargin yana hulɗa da wani kamfanin gine-gine na ƙasar Brazil da ake kira Otterbrecht, wadda ake zargi yana da hannu dumu-dumu a wata badaƙalar cin hanci a yankin Latin America. Hukumar ƙwallon ƙafa ta ƙasar Somalia ta bayyana cewa tana shirin ɗaukar ɗawainiyar wasan ƙwallon ƙafa na ƙasa da ƙasa a cikin shekara mai zuwa domin an samu ci gaba a harkokin tsaro a cikin ƙasar. Shugaban hukumar ƙwallon ƙafa ta ƙasar ne Albaqini Said Arab ya ce lokaci ya yi da ƙasar ta Somalia za ta shirya wasannin ƙwallon ƙafa a babban filin wasanta da ke cikin ƙasar a shekara mai kamawa idan Allah ya kai mu. A cikin sanarwar da ke ɗauke da sa hannunsa ya ce samun inganci a harkokin tsaro a ƙasar ya sa suka yanke shawarar gudanar da wannan wasannin na cikin gida. Ya ce mutanen ƙasar ta Somalia suna da damar kallon babban ƙungiyar ƙwallon ƙafansu ta ƙasar suna wasa a cikin gida. Don haka yanzu lokaci ya yi da za su gudanar da hakan musamman ma ganin yadda ƙasar ke ƙara samun ci gaba a fannin tsaro. Arab ya ce da farko za su fara gayyatar ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta gabashin Afirka tukunna domin su yi wasan sada zumunta da ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta ƙasar ta Somali. Ya ce bayan wasan na sada zumunta sai kuma ɗaukar ɗawainiyar gudanar da wasan yankin ƙasashen gabas ta tsakiya da ƙasashen tsakiyar Afirka. Sai dai ƙungiyar ƙwallon ƙafar ta ƙasar Somalia ba ta fitar da jadawalin dukkan waɗannan wasanni ba da ake fatan ganin an yi a shekara mai zuwa. Tun dai a shekara 1988 ne rabon da ƙasar ta Somalia ta ɗauki ɗawainiyar wasan ƙwallon ƙafa na ƙasa da ƙasa, biyo bayan rugujewar ƙasar a shekara 1991 lokacin da aka tilasta wa ƙungiyar ƙwallon ƙafan ƙasar buga wasa a wata ƙasa ta daban. Jami'an ƙasar Afghanistan sun ce wani ɗan ƙunar baƙin wake a fadar gwamnatin ƙasar yau Litinin ya kashe wasu jami'an leƙen asiri biyu.
Labaran duniya kenan kuka saurara. Yanzu kuma ga kashi na biyu na gashe-gashen Kirismeti. Thank you.
The mood is right, the spirit's up, we're here tonight, and that's enough. Simply having a wonderful Christmas time. Simply having a wonderful Christmas time. The party's on, the feeling's here, that only comes this time of year. Simply having a wonderful Christmas time. Simply having a wonderful Christmas time. The choir of children sing their song.
Masu saurara, assalamu alaikum, barkamu da asuba. Muna kuma yi wa al'ummar Krista a duk fadin duniya barka da Krismeti, da fatar an ga wannan ranar Krismetin ta shekara ta 2017 lami lafiya. Alheri Grace Abdu ke dauke da kashi na biyu kuma na ƙarshe na wannan shiri na musamman da ke ba ƴan uwa mazauna Amurka maza da mata damar sada zumunci a wannan rana.
Allah ya sa dukkanmu mu yi Christmas lafiya.
Na fatan cewa za a yi Christmas lafiya.
Ina aika sakon gaisuwa na Christmas ga ƴan uwa. Merry Christmas and Happy New Year.
We're here tonight, and that's enough. Simply having a wonderful Christmas time. We're simply having a wonderful Christmas time.
Sunana Comfort Kukuma daga Gombe, ina nan America, a Washington DC, Baltimore. Ina mika gaisuwa da nan barka da Christmas zuwa ga mai gidana Reverend Alfred Fukuma a Gombe, Adamawa State of Nigeria, Mrs. Sibia Alfred Fukuma, Mr. Didi Washendi a Gombe, Mr. and Mrs. Innocent Enoch a Gombe, Dana Malam Tijani Mohammed a Gombe, Mrs. Beauty James from local government, Adamawa, Mrs. Hileni Nicholas from local government, Reverend Mrs. Amina Samuel from local government, my Lord Bishop Reverend Amos Bukata Elisha Gaya from local government Arewa Diocese, Reverend Lawan Robinson from local government, Mrs. Mary Solomon War Lardin LCCN, Reverend Dishon Philemon from local government. Ubangiji Allah mai sama da kasa ya kawo mana zaman lafiya da salama domin mu Christmas lafiya. Amin suma amin.
Sunana Emily Zarni Fukuma, ina nan a Baltimore, Maryland. Ina mika gaisuwa na barka da Christmas zuwa ga baban mai gidana Reverend Alfred Fukuma a Gombe local government, Sibia Alfred Fukuma Kanwar mai gidana, Mr. and Mrs. Joseph Timothy, Mr. and Mrs. Wamani Dalatu, Mr. and Mrs. Jacob Liberty, su da Alfred Pukuma, Kanwar Megidana, Zamari Alfred Pukuma, Kanin Megidana, da Duke Yalin Pukuma, Akuva Hong Local Government. Ayi Christmas Lafia.
Ni Caroline Lambda, na America, Maryland. Na gaida ponji barat da iyalinsa da fata ubangiji Allah ya bishe su su gama Christmas lafiya. Na gaida Nehemia Barmak daga Limon da fata ubangiji Allah ya bishe su su gama Christmas lafiya. Na gaida Kefas Mamdan da iyalinsa. Na gaida Friday Bonfa Lambda da iyalinsa. Na gaida Liamisi Lambda. Na gaida Pastor na church namu Mundum da fata ubangiji Allah ya bishe su su gama Christmas lafiya. Na gaida Sarah Lambda. Na gaida Sunday. Na gaida Jonah Nanbus Alantansa da fata ubangiji Allah ya bishe su su gama Christmas lafiya.
Have a holly jolly Christmas, it's the best time of the year. I don't know if there'll be snow, but have a cup of cheer. Have a holly jolly Christmas, and when you walk down the street, say hello to friends you know and everyone you meet. Oh, by golly, have a holly, jolly Christmas this year.
Tunana Janet Lambda, daga Maryland, America. Ina gaida duk yanwane na duka daga Lantan. Ina gaida Ponji Burad. Ina gaida Chia Lady, na PDP, Mrs. Comfort Laverne. Ina gaida Bandoman Laven. Ina gaida Honorable Benny Lar. Ina gaida Sarah Lambda. Ina gaida Friday Lambda. Ina gaida Nancy Lambda. Ina gaida Duke Lambda's family. Ina gaida Mr. and Mrs. Taupid. Ina gaida Mama Shani. Alisa gama Christmas lafiya. Na gaida Pastor na Pajat Cooking Church na Bindum Pajat Alisa gama Christmas lafiya. Na gaida Kawuna and Jonah Nambud Lantan South Turaki shi da matan shi da kuma yaransa duka. Na fata gama Christmas din lafiya. Na gaida Nehemia Lakbar Limon ta Borat shi da iyalinsa da kuma yaransa duka. Allah ya sa gama Christmas nan lafiya. Na gaida duka kowa Lantan. Allah ya sa gama Christmas lafiya. Ana gaida Jochid Lambda. Ana gaida Makchit Kwampe. Ana gaida Sere Lambda Ajos. Na kuma gaida Bindu Laven. Allah ya sa gama Christmas lafiya. Na gaida Daddy Laven. Na kuma gaida Mommy Laven a Kaduna ita da mai gidanta da kuma yaranta. Allah ya sa gama Christmas lafiya. Allah kai mu sabon shekara kuma Allah ya bi da ku duka during this lokacin Christmas da yardan Allah.
Victoria Olariwaju, they saw that the family now, Michael Richard Olariwaju, we are all sending. They saw Mumaki Gaido Kuru for Christmas, and Munageshi the school, Unibinde's family, Munageshi the Mutani UGF just headquarters, Mutani Bukuru head, UFGC Kuru branch, Rukuba branch, the mutanin Rayfio, UBS, the whole family was when I get shit for Christmas, when I get shit in cooking English section, the teachers kids, all the pastors, when I get to the koa, the vitolas, and they call us, you sing down the songs, when I get shit, my mom be day me, when I get shit, my mom divine, when I get shit, Dr. Mrs. Dr. and Dr. Zuan Girl, Dr. Kewale, Nageshe, the Maman Sudachun, the churches, Nageshe, the Joseph Castine family, Nageshe, the friends and well wishers all over just. When I get to get someone, when I say Barca, the Christmas, I Christmas last year, and Happy New Year. God bless. Ale Barca, Chedikum.
Watching over you. He is aware of the trials you're passing through. He knows, he sees, he feels what you feel. He is the one who cares for you. He knows, he sees, he feels what you feel. He is the one who cares for you.
Na Gideon Yakubu ina magana daga kasar America wato United States dake ina daga magana daga jihar Maryland ina miƙa gaisuwa da fatan alheri ina son miƙa gaisuwa na Christmas ga iyali abokina da ya cika da bai jima ba a goshin Christmas nan wato mai suna Bitrus Dakok da ke jihar Plateau da ina son mika babban gaisuwa ga jatu mata Bilkisu da aka fi saninta a ƙauyenmu wato da suna Wadiki Yakubu da Jama da kuma ƴan uwana gaba ɗaya kamar su Roda, Achaba, Mary Yakubu, Hawa, Jamila da Wadiyamu. Manyan babban gaisuwa ga manyan yayu da babbanne kamar su Kojol Angare, Dandi Zambe, Joel Popka, Afagu, Billy Yarima da sauransu. Babban gaisuwa na musamman ga His Excellency Alhaji Ahmadu Fitri, former governor of Adamawa. Na miƙa babban gaisuwa kuma ga sauran babban yayu da abokanai kamar su Shehu Jafiya, Madubulat, Frank Satumari, Mula, Solomon wato Odos, da aka fi sani shi da Paul Kyari da dama. Samaila Karagama, Abdulrahman Satumari, Baba Yakubu, Ayuba Yakubu, Stephen Simon, Shai Peter Lasa, Manuel Matthew, Nagarin Zarago, da kuma du mutanen garin Lasa. Jama'a na gaishe ku a Christmas lafiya.
Barka sunana Sunday. The Grace Kwanhot, missionaries are in Chicago, America, Manakao, gaisuwa na Christmas, Shakara, na wannan Shakara, zuwa ga ƴan uwa da sauran dukkan kasar mu Nigeria. Muna gaida ita mamanmu, Kawali Utun Kwanhot Akagoro, yanuwa na duka Susie Maika, Alfred Banquart, Joshua Banquart, da yalansu duka. Na kuma gaida surukaina ita Mrs. Mary Majam a Kaduna, da sauran yan uwan Mr. Jesse Majam, Mr. Stephanus da Rahila Majam da suke can Port Harcourt. Na gaida shi Gideon da Christy a can Kaduna da ita Salome a Jos. Da muna iso da gaisuwa mu na Christmas, muna gaida kuma shi Uncle Ilya da Becky Majam a Abuja. Muna gaida su abokananmu, na tuna da su a Master Stephen Gado da matan shi Ruth a Jos. Muna gaida ita da shi kuma Dr. Timothy da Esther Atuk a Benin, Master and Mrs. Philip Musa a Jos. Shi Abraham Yiljab da yalinsa a Jos, da kuma shi Dr. Abel da Esther Egege a Jos. Na kuma gaida shi Silas da Nancy Kuka a Kaduna, da Makanemo Godfrey Tita da Grace Bosan a Kaduna, da Chief Justice Apollos da Comfort a Gombe. Na gaida shi Dr. Stephanus Bala Bosan da yalinsa a Kaduna, da kuma shi Bala da Grace Usman a Jos. Muna kuma isa da gaisuwa mu ga shi mai mataba Sarkin Kagoro, Masa Okoi Bucknet da iyalinsa, da kuma duk abokanan aiki na EMS da ke aiki a wurare daban-daban, da kuma pastoci na Ekwa da sauran jarikai duka. Muna gaida shi abokinmu a Matthew da ita Talatu Ruwan a can Kaduna, na kuma tana da dukkan mutanen Kagoro, mutanen Kagoma da mutanen Jos. Muna kawo gaisuwan Christmas, a yi komi lafiya, a gama lafiya, a tuna da shi Yesu da ya zo cikin duniyan nan dominmu, yabe shi, yi kuma tafiya tare da shi kamar yadda ya umarce mu. A yi komi lafiya, Allah ya mu dace duka. Amen. Hosiana, 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 Osi, osiana, ahiru mamusha misina juiteka, ama horo ni chuba hiro viva hasumba hoste.
Abin da lokaci ya bamu damar kawo muku kenan a kashi na biyu na gaishe-gaishen a wannan shekara ta 2017, sai kuma shekara mai zuwa idan Allah Ubangiji ya nuna mana. Ina kuma miƙa gaisuwar fata alheri da barka da Kirsimeti ga 'yan uwa da abokan arziki da ba zan iya ambaton sunayensu ɗaya-ɗaya ba a duk inda suke. Allah sa a kammala bukukuwan Kirsimeti lafiya ya kuma nuna mana ta baɗin-baɗin baɗaɗa. Yanzu a madadin dukkan waɗanda suka ba da gudunmuwa ga nasarar wannan shirin, da suka haɗa da Chubahiro Dedo ne daidai da sautin shirin, alheri ke cewa a kammala bukukuwan Kirsimeti lami lafiya, da kuma fatar za mu ga shekara ta 2018 lafiya cikin alherinsa da alheri. Let anger and fear and hate disappear. Let there be love that lasts through the year. And let it be Christmas, Christmas everywhere.
Da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirin. Yanzu a madadin dukkan waɗanda kuka ji muryoyinsu, da Julie Gresham da ta haɗa shirin, sai kuma injiniyanmu da ya haɗa mu da ku, Baba Yakubu Makeri ne nake cewa auni lafiya.